har yanzu mazauna jihar Anambra na ci gaba da zaman zulumi sakamakon kashe wata mai suna Harira Jibril yar arewa yar asalin karamar hukumar ganye ta jihar Adama mai juna biyu da ƴaƴanta hudu da kuma wasu ƴan arewan da ƴan bindiga suka yi a ranar Lahadin da ta gabata kimanin wuni guda bayan wasu ƴan bindigan kuma suka fille kan wani dan majalisar dokokin jihar Anambra Honorable Okechukwu Okoye Wani ba nufe mazaunin jihar mai suna Shehu Bagana ya ce yanzu hakan abin da ke faruwa a jihar akwai ban tsoro.
Abin da muke gana nan gari yanzu ne yana ba mu tsoro. Na jiya da shekaran jiya din nan ya kawo mana da hankali. Garin Onitsha gaba ɗaya yanzu nan ƴan arewa babu. Shin wanda suke da zuciya ne suka dan zazzauna. Ba shi ma da suke shigowa su sai kaya sun gudu sun koma Lagos saboda a dama gwamnati kuma kamar da jami'an tsaro.
Shi kuwa Muhammad Lawan Ibrahim Kasina ya ce yanayin rashin tsaron da mazauna suka tsinci kansu a ciki ya sa baki suna watsewa a halin yanzu
halin da muke a nan Anambra nan na Onitsha sai Allah ya da shekarun jiya nan irin abubuwan da ya faru mutanen mu ga sha masallaci ɗan arewa duk sun watse duk muna zama sun mili da ke muna ganin tsaro ne da abubuwan ma da a da kyau dan dama dama
Alhaji Yusuf Imam shine wazirin Hausawa a garin Anata na jihar Anambra kuma ya ce duk da cewa hare-haren ƴan bindiga ba bakon abu bane abin da ya faru a ranar Lahadin da ta wuce yayi muni
abin da ya faru ranar Lahadi da zan ce sabon abu bane to amma kuma yayi muni saboda mutanen mu da suke zaune a garuruka to su ne wannan hatsari ya afka musu ranar Lahadi da yamma aka samu rayuka da aka rasa anan ka sun daya a bashi da mutum hudu sai kuma nan wani local government akwai mutum uku da kuma wani direba
su waye ake zargi da aikata wannan
wayan da suke zargi da su waye nan wannan government din nan da suke zuwa DRB domin lokacin da abin ya faru su abokan zama Ibo da ake tare da su su ne suke taimakon ma kare mutanen mu saboda kar wani abu ya kuma afkuwa amma wayan da suke wannan abun ba wayan da muke living da su bane ba wayan da muke harkoki da su ba mu san daga inda suke zuwa ba ƴan bindiga ne kiran da nake gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin samu Anambra state da nake zaune to mu muna roƙon security shi ne abin da nake roƙo a bamu
yanzu ko da yake duk yunkurin samun kakakin rundunar ƴan sandan jihar Anambra DSP Tochukwu Ikenga kan wannan lamarin ya ci tura jaridar Pulse ta ruwaito cewa wasu matasa a ƙarƙashin tutar wata hadakar kungiyar shugabannin matasan yankin kudu maso gabas da ke kasar kabilar Ibo sun yi alawadarin waɗannan kashe-kashen tare da kira ga gwamnatin jihar Anambra da ta yi maza ta kafa kungiyar tsaro ta matasa don kawo ƙarshen hare-haren ƴan bindiga a faɗin jihar Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umuahia Najeriya